أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 9 da watan Muharram shekara ta 1447 Hijiriya, wanda ya dace 4 da watan 7 shekara ta 2025 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 188. Satin da ya gabata mun karanta babu na 40, babu man jalasa inda al-musiba yu'rafu fihi al-huzn. Baban da ke bayanin wanda ya zamana lokacin musiba, ma'ana lokacin da aka mishi mutuwa, yi warafu fihul huzun, ana sanin damuwa tare da shi, ana gane damuwa tare da shi. Mun karanta shi rana ta yau, amma mun maimaita shi saboda fa'idodin shi bamu karanta abin da ya kamata a karanta ba ƙarƙashin shi. Hadisi na 1299 ne, zan mu tashi. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني امرته قال تكي cewa samaitu aisha radiyallahu anha qalat naja aisha Allah radi tana cewa lamma ja annabiy sallallahu alaihi wasallam qatl ibn harisa yayin da mutuwar ibn kisan ibn harisa ya zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'far da ja'far da ibn rawaha jalasa sai annabi ya zamna yi urfu fihi al-huzn ana sanin damuwa da rishin jin dadi tare da shi wa ana inzuru min sa'iril babi ni ina dubawa daga kofa ta wannan taga ta kofa dan guri wanda ake yi ana gani sa shikkil babu ma'ana ta tsagen kofa wanda ake dubawa shikkil babu fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo fa kale yace inna nisa a Ja'far lalle matan Ja'far yace wa zakar buka ahunna ya ambaci kukan su fa amarahu an yanha hunna ya umarce shi cewa ya hana su fa zahaba sai ya tafi wannan mutum summa atahu saniya sanan ya zo ma annabi zawwa ta bi sallallahu alaihi wasallam lam yud'inahu cewa basu mushi biyayya ba basu tsaya ba fa qala sai ce in ha hunna ka hana su fa atahu salisa wannan mutum ne ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam zawwa ta uku sauna uku qala sai ce wallahi galabna na ya rasulullah yace wallahi sirrin jayami ya ma'aikin Allah yace za'amat annahu qala sai ta raye cewa shi ya ce fa hasu fi afwahihin turaba ka watsa kasa a cikin bakin su fa qultu nace argamallahu anfaka Allah durmiyar da hancinka kalma ce wadda ana hadinta ba ana nihin ma'anarta ba lam taf'al ma amaraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce ka baka yi abin da ya umarce ka ba wa lam taturuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ana'i kuma baka bar annabi sallallahu alaihi wasallam gami da wahala kana wahalar da shi wannan shine hadisin da mun karanta shi hadisi na 1300 daidai al-imam yake cewa haddathana amr ibn ali haddathana muhammad ibn fudail haddathana asim al-ahwal an anas kale yake cewa kana ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaharan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut wata guda hina qutila alqurra'u lokacin da aka kashe makarantan qur'anin shi fa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huzunan yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani bikin ciki ba irin wani bikin ciki ka kaddo da dai ashaddu minhu wanda yi wannan tsanani wannan shine hadisi guda biyu da al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin wannan babin wanda mun gansu a satin da ya wuce mun ga fa'idodin su a cikin Fathul Bari mun ga abin da ya kamata sai kuma abin da ya saura abin da zamu gani cikin sharhin Ibn al-Mulakin al-Hafiz rahimahullahu ta'ala na harko da yace sa'irul babu sawabuhu awwaluhu bi sawabuhu shine sirul babi awwalu bi kasri awwalihi da yima na harfan kasra shine siru mana sirul babu ai shine tsagen kofa huwal mawdu'u allazi yunzaru fihi kalkuwa shine gurin da ake leƙawa kamar taga nan da yake cewa ka watsa kasa a cikin bakin su fa hasu li'annahu min hasaya hasu daga hasaya hasu ne shine watsawa wasu sun fassara shi cewa annal buka kana ma ahu nauhun dan saboda kukan da suke akwai yawan uhu a ciki ba hawaye bane kadai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hane su wasu suka ce ba tare da hururuwa bane saboda suna daga cikin sahabbai ba zai yi ba su ci gaba da abin da yake haramun ne kuma sun sani cewa kuka gami a gare shi haramun ne to sai zamana hani ne aka musu hani wanda yake na ladabtarwa da kuma na karhanci ba na haramci ba idan ba da kururuwa bane nan da yace jalasa yi urafi wal huzn ya zamana annaba ana gane damuwa da bakin ciki tare da shi inna ma huwa lamma ja'ala Allahu fihi min arhama abin da yasa wannan ya faru saboda annaba sallallahu alaihi wasallam an san shi rahamar da Allah ya sa mishi bi ummatihi ga al'umma shi da kuma yadda yake damuwa idan wani abu ya samu al'umma shi saboda shi shugaba ne na musulmi yace wa hazal hadis ashalu ma ja'a fi ma'anal buka wannan hadisin shine mafi saukin abin da zo cikin ma'anar kuka قال الطبري الامام الطبري كتا ان قال قائل اذا مي هدا yake cewa inna ahwalun nas fi sabr mutafawita halayen mutane cikin hakuri mataki mataki ne fa minhum man yazharu haznuhu a cikin sa akwai wanda damuwar shi tana bayyanuwa in an mishi mutuwa in yayi rishi cikin huskar shi za a gane huskar shi ta sauya bai cikin jin dadi bai cikin nutsuwa ko cikin kuma har ma kasance ana yana zubar da hawaye wala yantiqu bi sayyi'in min al-qawl amma duk da haka ba zaka ji muguwar magana tare da shi ba daga ciki akwai wanda zai bayyana haka wa yantiqu bil hajr al manhi anhu yahayyar ka furcin magana muguwa wanda an yi hani a gare ta yace wa minhum man yajma'u zalika kulluhu daga ciki akwai wanda yake hada wannan gaba daya ga damuwa ana ganewa kuma ga mugun maganganu yana hada saboda an mushi rasuwa wa yazidu alaihi izharu fi matami wal basi hamma aka ya bayyana a gare shi cikin abincin shi ya sauya cikin tohashe da zai sa ya sauya a ga duka komai shi ya sauya saboda damuwar wannan rishin makusanci da yayi ma'ahi ko ma'ayya ko mata ko miji wa minhum man yakunu halu fi halil musiba wa qalbuha wa qablaha sawa yace kuma cikin sa a cikin mutane akwai wanda zai kasance duka bayanan al-Imam al-Hafiz al-Tabari ne rahimahullah yace daga cikin sa akwai wanda zai kasance da halin shi kahin a mushi mutuwa da bayan an mushi mutuwa duka ɗaya ne ba a ganewa sai yace fa ayyuhumul mustahiqu ismus sabr sai al-Imam al-Tabari yace wannan iskalin to tunda haka ne mun san dai halayen mutane haka ne akwai wanda zuciyar shi tana da tabshin da daga an mushi wani abu zai rikice zai dimauce har abinci ma ya kasa ci tuhahi ma ya kasa wanke jikin shi ya kasa duka damuwar mutuwan nan da aka mishi dabi'a ce ta mutane akwai kuma wanda zai kasance bayan yayi wannan kuma har ya gama da gayin maganganu yana maganganu na hutar hankali yace da kai kuma wanda kahin a mushi mutuwar da mushi mutuwar zuciyar shi mai dakewa ce shiru zai kasance babu abin da ya sauya kamar ba a mushi ba yace to cikin su ukun nan imaji Imam al-Tabari wanne ne zan mu kira cewa yayi hakuri akan musiba kila al-Tabari yace aka ce kad ukhtilafa salaf ikhtilafa salaf malaman magabata sun yi sabani na salaf cikin wannan sha'ani wasu suka ce wanda ya cancanta a kira shi sunan mai hakuri shine wanda kahin musibar da ta zo da bayan ta duka yanayin shi bai sauya ba a hali ya lazimci hali daya kuma ba a iya ma gane cewa yana cikin damuwa ko ta hanyar gaban shi ko ta hanyar halshen shi bai magana kuma bai sauya wasu suka ce kamar yadda sufaye suka abun nan suka raya kamar za a mace sufiya in ji dabari innal wali la tatimmu lahu wala illa iza tamma lahu rida bil qadari wali bai cika a ce mishi wali na gaskiya sai ya samu cikakken yarda da kadara wala yahzunu ala shay bay yabkin ciki akan komai ko mutuwa aka mishi ko rasuwa aka mishi ko asara yi ba za a taba ganin bakin ciki tare da shi ba yace wa nasu fi hadha al-hal mukhtalifuna mutane a wannan halin sun sha bambam daga cikin su akwai wanda dabi'a shi akwai mazakunta da dauriya da kuma bai kula ba da musibin da suke samuwa yace daga ciki kuma in ji tabari akwai wanda sabanin haka ne yace wanda dabi'a shi ta kasance shine damuwa kuma yana iya rike yana iya mallakar ran shi ya jure yayi hakuri to yayi girman lada sama da wanda kuma dabi'a shi da ayi mutuwar da ka ayi duka bai damu ba bai yada abun nan bai da tsananin damuwa wanda damuwa tana zo mishi in aka mishi mutuwa ko aka mishi rasuwa ko wata musiba ta samu halin shi yana kasancewa ya dimauce ya huta hayyacin shi amma kuma ya taushe zuciyar shi to wannan shi yahi gami da wanda dama asalin shi yana da taurin zuciya bai damuwa ba tabbata damun shi qala tabari al-imam tabari yace an rawaito zai kawo mana maganganun cewa dama daga salaf gashi zai kawo asar kin su an rawaito daga ibnu mas'ud annahu lamanu ilahu aquhu utba qala yace yayin da aka kawo ma Abdullahi dan Mas'udi ya kwancewa dan uwan shi Utba ibn Mas'ud ya rasu sai yace laqad kana min a'azzin nasi alayya yace wallahi na hijin shi sama da kowa wa ma yusrunu annahu bayni azhurukum alyawma hayyan amma duk da wannan bayya burge ni ko dai a ce da yau yana rayi ma'ana tunda Allah ya amshi rayuwar shi a yau kuma wannan amsar rayuwar tashi ita ce ma na hiyar da da ita na hi kaunarta bayya ma burge ni a ce yau kinnan muna tare da shi suka ce mishi yaya akai ka faɗi wannan magana kamar kishiyoyin magana taka kishiya bice ka hada ka hiji da shi cikin mutane kuma ka ce ma kwata wata ma ka hiji dadi ma mutuwa da yayi kuma duk da cewa ka hiji da shi yace wallahi inni la ujru fihi uhabbu ila min an yujru fiya yace abinda yasa in samu ladan shi wallahi ya hi burge ni a ce shi ya samu ladana ya riga ni mutuwa in ji wannan muguwar damuwar in daure in yi juriya in samu wannan ladan ya hi burge ni da a ce ni na riga shi mutuwa shi yayi wannan juriya wa qala sabit sabit yake cewa kaga nan asar na abdullahi dan mas'ud ya nuna cewa ka ji damuwa akan abun ka jure ka samu ladan shi yahi sama da wanda asali ma bai damuwa sosai sabit yake cewa inna silat bin ashyam mata aku silat bin ashyam dan uwan shi ya rasu dan uwa uwa ai uba daya ko wanda yake uba daya ko uwa daya shi ake cewa dan uwa faja arajulun huwa yata'am sai wani mutum ya zo mishi ya tarro shi yana cin abincin shi hankalin shi kwance fa qala sai ya ce mishi ya abu sahaba ya kai abu sahaba inna akaka qad mata dan uwanka ya mutu kuma ga ka shi mamaki ne ya tarro shi abincin shi ma bai sauya ba yana cin abincin shi hankalin shi kwance yana moriya yace mishi dan uwanka wani fa ya mutu yace halum mafakul zo dai ka zo mu ci abinci kai ma yace qarnu ila iza qadnu iya lana izan fakul yace mun sani dama ne an kamu ne ya kwanshi ka zo dai mu ci abinci qala sai yace wallahi ma sabaqani ilayka ahad yace wallahi babu wanda ya riga ya kama ka ya kwanshi ni ne farkon wanda ya ga maka mutuwan nan ma'ana yana cikin cin abincin shi ya zo ya kawo mishi ya kwancewa dan uwanka ya mutu bai fasa cin abincin shi bace mishi ya zo mu ci abinci yace mishi halan dama an kawo maka ya kwanshi yace eh an kawo mun ya kwanshi kahin zawwaka yace na rantsa da Allah ba wanda ya riga yau ne ya kawo miki ya kwanka yace famanna ahu to wa kawo maka ya kwanshi yace Allah shi da yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai mai mutuwa ne kuma su ma dukkan su masu mutuwa ne kenan dama ni Allah ba ni ya kwan mutuwa shi babu wani abun damuwa a ciki kaga shi halin shi hali ne na juriya da musiba bata tada mishi hankali bata girgiza shi kuma mun ga wannan a lokacin rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Umar ya dimauce ya rikice amma Abubakar ya kasance ya zo shi ya tashi ya hau ya yi hudu ba wa qala shahabi sha'abi al-imamu sha'abi yake cewa kana shuraihu yudfanu janaizuhu laylan yaktani muzalika fayatihi ar-rajulu hina yazu yas'aluhu anil mari fa yaqulu hada'a lillahi shukr wa arju an yakuna mustarihan yace shuraih ya kasance ana binne jana'iza shi da daddare cikin dare a binne mishi wani mamacin shi makusanci ko mata ko da ko makusanci na kusa sai mutun ya zo mishi da asuba ya tambaye shi yaya halin mara lahiyar naka sai ce hankalin shi ya kwanta ya samu nutsuwa go Allah muke ma godiya ina fatan a ce ya huta mutuwan ma dan saboda hakurin shi ba za a ji daga bakin shi ba kauce zai ya samu nutsuwa hankalin shi kwance akhazahu min qisat ummu salam ya amshi wannan ne daga hadisin ummu salam da take cewa danta ya huta wa kana ibnu sirin ya kasance ya kuni indal musiba kama huwa qablaha ya tahaddasu ya dahak lokacin da aka mishi mutuwa ibnu sirin Allah mishi rahama ya kasance da kahin a mishi mutuwar da bayan ta duk ɗaya ne ko ma waƙin shi ne ya mutu yana dariya yana hirashi babu abin da ya sha mishi kai yace illa yawmu mata ta Hafsa sai ranar da Hafsa kadai ta mutu yar uwar shi Hafsa binti Sirin fa innahu ja'ala yakshuru yanna lokacin ya fara bude bakin shi wa anta ta'rifu wajhi ana iya gane damuwa a cikin abin gakin shi saboda babban baiwa Allah ce waliyya Allah ce kuma yar uwar shi ce wasu ila Rabi'a kaga nan gurin hali ne na dabi'a ce ta mutun ka wani a ga cewa wani halin shi Allah ya bashi kasancewar dan ai mushi musiba ko mutuwa ko wata hayaniya ko wani tashin hankali yana da dakewa ya rike ko aka bai kawo ba a ga cewa ke kashe zuciya ce ko rishin imani ne a dabi'a ce ta kowa ta sha bambam wasu ila Rabi'a an tambaye Rabi'a ma munta hasabar menene makwara hakuri kala yace an kunu yawmin tusibuhu musiba mislu ha qabla an tusibuhu a ce ranar da musibar ta same ka halinka daidai yake kamar yadda kahin ta same ka yake asar kin shi yana cikin hiliyatul awliya wa qala akharuna wasu suka ce as-sabrul mahmud kaga shi a wannan yadda ya fassara hakurin ba kowa bane zai samu ladan shi wanda yau za a ce ma'aihiyar shi ta mutu ko ma'aihin shi ko matar shi ko dan shi a ce halin shi da na jiya da na yaukin didde ne ba mai gane ba a bambancewa wasu suka ce as-sabrul mahmud hakurin da ake cewa abun yabo shine bawa ya bar aikata wani abun ki a lokacin da wannan abun ya zo kuma wa basuhulin nas ya bar watsa wannan abun ga mutane ya yarda da abin da Allah ya kadarta mishi ya sallama lamarin shi ga Allah yace amma damuwa ta zuciya da tashin hankali da zubar hawaye wannan bai hudda bawa a ce an hana mishi ladan masu hakuri matukar bai wuce gona da iri ba akan wannan kin saboda yace zuciya ta ɗan adam an halitta ta ne akan jin damuwa akan musiba idan ta same su
Allah madaukin sarki ya yabi masu hakuri kuma ya musu alƙawari da lada mai kaburi yace lada ko yana kasancewa ne ga abinda mutun ya tsoruta ya aikata ba abinda ba zuciyar shi haka taddake bayyada wannan abin a cikin shi bayyada aiki a kan shi yace abinda Allah wal mahmudu min sabri ma amara Allah bihi abinda ake yabo cikin hakuri shine wanda Allah madaukin sarki yayi umarni
yace wallazi amara bihi inda nuzulul bala arida bil qada abinda dai aka umarci bawa lokacin da wani bala'i ya sabko ya yarda da kaddara Allah ya sallama ma Allah hukuncin shi ya bar kai kuka da kai shajan ubangijin shi wannan shine aikin salafus salih Rabi'a ibn Kulsum yake cewa mun shigo ga wajen Hasanul Basri yana ciwon hakori ciwon hauri fa qala sai yace rabbi masani durru anta arhamur rahimin bai kara akan haka ba makabur ya rawato daga Abi Huraira hadisi marfu'u yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukin sarki yake cewa idan talaitu abdil mu'min falam yashkuni ila uwadihi idan najarabci bawa na mummuni da wata musiba bai kai kuka na zuwa ga wasu ba cikin bayin yace anshatuhu an min aqali sai in sa shi nishadi a cikin tarko na gashi yana cikin musiba yana cikin bala'in amma sai in kadarta bala'in ba zai girgiza shi ba zai tada mishi hankali ba wa badaltu lahaman khairan min lahami in sawya mishi nama da yahi naman shi wa daman khairan min damihi da jinin da yahi nashi wa yasta'niful amal kuma ya sake ayyuka ya zamana ya shiga wata sabuwar safa da wani sabon babi Talha ibn Musarrif yake cewa la tashukku darraka wala musibatuka kakka kai kukan cutuwarka ko musibar da ta same ka qala cewa ambata an yaqub ibn ishaq alayhi salatu wa dakhala jarahu fa qala ya yaqub mali araka qad tahshamta wa fanita walan tablugh min sinni ma balaga abuka yace abun ba an bani labari daga Yaqub ibn Ishaq annabin Allah ba annabi Yusuf alaihi wassalam yace makwabcin shi ya shigo mushi yace ya Yaqub ya nake ganin ka ka karereye kuma duk ka tsuha alhali baka kai shekarun da babanka ya kai ba kale yace abinda Allah ya sanya ni ya jarrabe ni na sha'anin Yusuf shi ya karereya ni sai Allah ya mushi wahayi yace ya Yaqub ni kake kai kuka na zuwa ga halittuna yace ya rabbi khadiyatun faghfir hali ya Allah kuskure ne kai mini gafara qala sai ce qad ghafartu halaka na gafurta maka wannan fa ma kana ba'd zalika iza su ila anan duk lokacin daga nan ne da duk an tambaye shi sai ce inna ma ashku basi wa huzuni ila Allah ina kai kuka na ga Allah da damuwa ta yace wa qad tawajja asalihuna haqiqa magabata na kwarai da yawa sun samu cutuwa sun yi bakin ciki gami da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hazanu lahu sun yi damuwa mafi ashaddul hazan mafi tsananin damuwa Dawus ibn Kaysan yake cewa ma ra'aytu khaliqan min khaliqillahi ashadda ta'ziman li maharimillahi min ibn Abbas ban taba ganin halittu cikin halitin Allah ba wanda suka girmama alhurma Allah sama da Abdullah dan Abbas yace ban taba ambatan shi so daya ba fa ishitu ana abki illa bakaitu inna so in yi kuka sai nayi na gani yace akan kudu kukin shi misalul qarashin kamar ka ce wani zane ne akai saboda kuka da yi tayi akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kada kaga wannan ke nuna cewa da yin hawaye ba shi ba yake hudda daga kadara Allah gashi shi har sai da mushi tabu hawayen da na rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Usman yake cewa naga Umar ibn al-Khattab yayin da ya kwanna Umar ibn Muqarrin ya zo mushi ya azu hannun shi a bisa kan shi yake ta kuka yayin da Sa'id ibn al-Hasan ya rasu sai Hasan yayi shekara yana kuka akan shi kuka na zubda hawaye ba na karaji ba da uhu aka ce ya Aba Sa'id kana umarni da ayi hakuri kuma gashi kana ta kuka haka har shekara guda yace alhamdulillahi allazi ja'ala hadhihi arhama fi qulubil mu'minina yarhamu biha ba'dahum ba'da godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya wannan rahama da tausayi a zakatan bayu bangaren suna jin bangare wa bi huznil qalbi da bakin ciki na da damuwa ta zuciya yace wannan bai cikin rishin hakuri da aka ambata abinda ake ce ma rishin hakuri da kashin hakuri shine ka aikata wani abu da halshe ko ka aikata wani abu da hannu yace alhamdulillahi allazi lam yaj'al buka'u yaqub ala yusuf wa barin alai godiya ta tabbata ga Allah da yasa kukan da annabi yaqub yayi ga dan shi bai sanya shi musiba bane gare shi ba irin kukan bane da aka hana dan ga annabi yaqub yayi
wa kad baka alaihi tabyadat aynahu min alhuzn yayi ta kuka gagai da aka ce idanun shi sun yi hwari saboda bakin ciki da damuwar wannan amma Yaqub ya zama lahi annabin Allah ne kaga ba lahi bane yin wannan hawaya yace to wannan sune ma'alimuddin sune ma'alimta ta addini lam yaraw izhar alwajd inda almusiba bi jiharihi aljism izalami tajawaz fihi min almahzur khurujan min ma'ana sabri yace duka wannan magabata basu kalli ba cewa mutun kuka da zai da hawaye da zai tai da damuwa ya huta daga cikin ma'ana hakuri matukar mutun bai yi wani abu na kashin hakuri da na zage-zage da na maganganu marasa dadi da uhu ba wala dukhulan fi ma'ana aljazai bai shiga ba cikin ma'ana ta cewa mutun yayi rishin hakuri wa qarbaka sharu ala ibn tahi zainab annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yayi kuka akan rasuwar diyar shi zainab a bude wannan kintin wa ala ibnihi ibrahim hakanan dan shi ibrahim da ya rasu yayi hawaye har idanun shi suka kwararo da hawaye yace wannan rahama ce da Allah yake sa ta zukatan bayin shi wanda ya ga dama sai dai magabatan manya-manyan musulmai da wasu manya-manya na sahabbai idan ya kasance sun yi wannan to ya kasance nuni ne akan halaccin abu sai babu na gaba babu na 41 al-imam al-bukhari yace babu man lam yuzhir huznahu inda al-musiba baban da ke bayanin mutunan da bai bayyana damuwar shi ba a lokacin musiba an mushi mutuwa an mushi musiba mutuwa ta same shi amma bai bayyana damuwar shi ba dakewa yayi qala muhammad ibn ka'ab al-qurazi al-jazaa'u al-qawlu sayyi in an ce al-jazaa'u kashin hakuri shine al-qawlu sayyi in mummunan magana wa zannu sayyi da mummunan zato ga yaqub yana cewa inna ma ashku basi wa huzni ila allah ina kai kuka na da damuwa ta zuwa ga allah حديثنا دبو إلى دليل أكبر دعاء الإمام كتشهد سنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن أوينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يتي استكى ابن لي أبي طلحة ونيارون أبو طلحة يعيش اللهية قال سيتي فما تيار أن يموت وأبو طلحة خارج أبو طلحة بينا ينا وجي بي جدا فلما رأت مرأته أنه قد مات عندما تشتغني تواد أن يموت hayyat shay'an wa nahatu fi janibil bait wa nahatu fi janibil bait sai ta shirya wani abu tan maida wannan abun nahatu ma'ana ja'alatu fin nahiya tan maida shi dabara a cikin daki falan ma ja Abu Talha yanda Abu Talha zo kala sai ce kaifal gulam yaya sha'anin dan namu yake kala sai ta ce kada hada ad nafsuhu ai ran shi ya samu nutsuwa wa arju an yakuna qaristaraha ina kyauta zata a ce ya huta ma wa zanna Abu Talha annaha sadika Abu Talha yake tunanin wannan ma'arid ne tayi wanda annabi yake cewa inna minal ma'arid lamanduhatun anil kazibi jurwaye da kamar wanka wanda shi a wannan magana da ta faɗa tana tunanin ya huta ya samu nutsuwa wanda ya mutu ya nutsu mana babu zancen wata kwaramniya ko motsi tare da shi wa zanna Abu Talha annaha sadika Abu Talha yayi zaton cewa da gaske take yaron nan rishin lahiya ta kwanta ne ya samu nutsuwa kala sai ce fa bata ya kwana falan ma asbaha iktasala yayin da yayi gari sai yayi wanka ma'ana da aka ce hayya ata shay'an wa nahatu fi janibil bayt ta shirya ya kusance ta falan ma arada an ya kharuje yayin da yake so ya huta ai yayi wanka zai huta a alamatu annahu qad mata ta sanar da shi cewa danka fa ya rasu fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam a ta ruwaya ta hadisin ya bayyana cewa sai da ya mata fada ya ce tarakti ni wata lakadu bayan an muni rasuwa kika kyale ni sai da na kusance ki muka yi zamta muka yi datti kuma zaki gaya mini ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa akhbara annabi sannan ya ba annabi labari bima kana minhuma abin da ya kasance tare da su cewa dan shi ya mutu ta boye bata gaya mishi ba kuma har ta kwantar mishi da hankali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga yadda mata na sahabbai Allah musu rahama suka kasance da juriya da kuma hakuri da dakakkiyar zuciya da imani da sallama lamari ga Allah madaukakin sarki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da matan mu ne yanzu ba mijin ba makwabta ma sai sun san an yi mutuwa a gidan balle mijin da ya huto daga wahala ya huto daga jiye shi ta gaba zata tunkare shi ba da wannan mummunan labari bari ta kyale shi ta kwantar mishi da hankali ya huta rada ta bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma mai yiwa tabbasa Allah zai sanya muku albarka cikin daranku ma'ana addu'a ce annabi yake musu Allah sanya albarka cikin daranku a watar waya karar ya fade shi da sifar addu'a qala sufyan sufyan yake cewa fa qala rajulun min al-ansar wani mutum yace cikin mutanen madina saboda abinda annabi yake nihi Allah sa kusantar ta da kai an samu karuwa kuma Allah sa ya kasance mai albarka ne fara'aitu lahum ma tis'atu auladin, yace wannan yaro na ganshi da da tara kulluhum kad qara alqur'ana, dukkan su mahar da ta qur'ani. Kaga a wancan lokacin mahar da ta suna da wuya, suna da kadan, ba kamar yanzu ba wanda annabi ya ba mu labarin cewa dama karshen zamani mahar da ta zasu yi yawa kuma aiki da qur'anin ne babu. To su wancan lokacin kuma mahar da tan ne babu, amma aikin qur'ani, aiki da qur'ani ne adda kai duka mahar da ta a sahabbai ba su cikin goba qurra'u sun san su. To amma a wancan lokacin ma da babu mahar da tan, shi duka diyan shi guda tara wanda annabiyan ma wannan albarka sun kasance mahar da ta qur'ani nan. Idan wannan hadisin ya tabbata mun ji abin da ya kumsa, to anan gurin albasu fil aya innama ashku basiri da yaqub alaihi salam yake cewa ina kai bakin ciki na shine ashaddul huzn, mafi girman alhuzn. In an ce albasu yahi alhuzn tsanani, wasu daga cikin magabata suka ce qaulul abd bawa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalma ce lam yudha qabla hadhihi al-umma, babu wani daga cikin al'umma da aka ba ma banda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace da yaquba ya san da wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba zai ce ba ya asafa ala yusufa, da saboda al'umma annabi kada yake kebanta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'id ibn Jubair yake cewa lam tuza ummatun min al-umma udiyat hadhihi al-umma min al-istirja, kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba aba wata al'umma ba banda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai suka karanta wannan aya ya asafa ala yusufa, me yasa istinbadi ne na magabata kalkashin aya? Da a ce al'ummomin da suka gabace mu suna da ita, annabin Allah ba zai tsaya ba cewa ya asafa ala yusufa, yarga an batan ya bakin ciki na akan yusuf, da ita zai. Abu na biyu, hazal ibn al-mutawaffa, wannan dan da ya rasu shine abu umayyir sahibun nugair. A cikin hadisi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam zahu yana yin wargi, yana yin zolaya hayyawar da wani yaro ne cikin sahabbai da yake cewa ya afa nugair mafa, ya afa nufair ma umayr mafa ala nugair, mai tsuntsun nan yaro da yake wasa da shi. To shine ya rasu dan Abu Dalha ne dama. Ibn Hibban haka ya fada da Khatibul Bagdadi da ma wasunsu, sahihu ala shartihi ma ce wannan mai shar Imamul Hakim yace magana mai inganci ce. Abu na gaba kenan, anan mun san wane ne ya mutu shine wancan yaro. Fihi manqaba azima li ummu sulaimin bi sabriha, a cikin wannan akwai daraja mai girma, babbar daraja da kima ta ummu sulaim, hakurinta da ta yi da kadara Allah da abinda Allah ya hukunta. Abu na shidda, al auladul lazina ashara ilaihim, diyan da yayi nuni a gare su Sufyan a cikin hadisin cewa ya ga diyan shi guda tara dukkan su sun har da ce Qur'ani, sune da Al-Qasim da Umayr da Zayd da Isma'il da Yaqub da Ishaq da Muhammad da Abdullah da Ibrahim da Ma'mar da Umara da Umar ibn al-Jawzi, ya ambaci sunan su guda 12 ne, guda tara ne aka ce wanda dukkan su maharata ne, amma diyan guda 12 ne shi wanda annabiyan ma wannan addu'a. Na gaba huwa fiqhul bab, shine fiqhun baban da Bukhari yake nihi, adamu izharul huzn inda al-musiba, cewa kada a bayyana bakin ciki lokacin musiba, ba wai ka kai bakin cikin ba, wannan dabi'a ce ta dan adam, ba a cewa ubanka ya mutu ma'aihiyarka ta mutu a ce kaka bayyana ka baki ka kai bakin ciki, za a yi shi amma kaka bayyana shi ta yadda har za a gane. Wa tarkuma ubiha lahu, da mutun ya bar abinda aka halitta mishi na bayyana bakin ciki ba yayi bane kuma dan saboda bakanta ma Allah da husanta Allah, kamar yadda ummu sulaim ta aikata, ta zabi ta yi hakuri kuma ta ji karin zuciyarta, ta yi hakuri akan abinda Allah ya jarrabe ta, wannan ruko ne da ladabin da Allah ya umarce mu, la in sabartum lahu wa khairul lisabirin, idan ku la in sabartum, idan kun yi hakuri in ji Allah huwa khairul lisabirin, shi yahi alkhairi, hakurin shi yahi alkhairi ga masu hakuri. Fa'ida ta gaba a cikin wannan hadisin na fiqhu, abinda zan mu dauka halaccin ruko da tsanani, mutun ya bar rukhsa matikar yana da wannan hakurin. Wa anna zalika ma'nalul abd wa rafi'ud dajat, wannan idan bawa yayi kaga ya halitta ta bayyana damuwa ta ko ta ga ma mijin ko kuma, amma sai ta zabi hali mafi tsanani kuma ta samu ladan shi akai. Na gaba at-tasliya inda al-musa'ib, isamul lallashi lokacin musiba, a lokacin da aka ce wani musiba ta same shi to lallashin shi ake, kaga ma'aihin yaran nan ne ita a hannunta mutuwa ta kasance, kenan da ya taho to lallasin shi ya kamata ta yi ita da wajen bashi labari, ba ta ne shi da uhu da kuka ba cewa mun shiga uku mun lalace. Na gaba annal mar'a tazinu li zawjiha ta'arruda lil jima'a, cewa ya halitta mace ta yi ado ta yi kwalliya dan saboda nihin mijin ta ya kusance ta, shi yasa tace sun mahayya a ce an, sannan ta shirya wani abu ai arsha admin haliha, ma'ana ta gyara halinta, ta gyara kayanta, ta yi shiga mai kyau, ta yi kwalliya mai kyau, wadda har ya kusance ta dan saboda ta kwantar mushi da hankali akan kahinta ga ya mushi damuwar shi na gaba annaman taraka shay'a lillahi duk wanda ya bar wani abu dan Allah wa asar ma na daba ilai ya zaba abinda Allah ya zaburas to yace wa khassa alaihi min jamilis sabar kuma yayi ya hadda ya zaburas akan hakuri kyakkyawa ce annahu muawwidun khairan mimma fata tabbas Allah sai musanya mushi abinda yi wannan abun alkhairi baka gaba yace fara'at tis'atu auladin sai naga yana da da tara duka bayan wai ya rasa wancan sai da Allah ya bashi da tara wanda dukkan su makaranta qur'ani anan kuma sa abinda ummu salem ta aikata shi ya za musu sababin samun wannan alkhairi bi sabar dan ta kai karshe wajen hakuri ala anna afiratul nisaa wa araqu min afida duk da cewa zukatan mata zuciya ce mai tabshi mai laushi wanda nan da nan matsala bata kai ta kawo ba take sa ta dimauce ta shiga kuka amma kaga yadda wannan macen tai da guda ya mutu a gabanta amma har aka kwana ko uban shi bata gaya ma ba lianna naqulu ma in fi nisaiha la fil jadd min arrijal misl ummu salam yace dan saboda mu muna cewa inna ma fi nisaiha wala fil jadd min arrijal a cikin mata kabzan mu ce ba mu taba gani ba wanda tayi hakuri da juriya da kuma dakewa kamar ta ummu salam dan saboda yace ta rigayi mazaje masu yawa a wajen jihadi a wajen dama ta kasance sadaukiya ce a wajen jihadi ma kuma ta tasbi fi mudawa tal jara ita ce wanda take zuwa jihadi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke masu suka samu rauni aka musu takobi ko wani abu su rika musu magani wa sabatat yawmi hunain fi maidanil harb a ranar hunain ita ce wanda ta tabbata ta yi tsaye a maidani na yaki wala gadamu kad zalzalat diga diga duk sun girgiza kowa ya tsere ya gudu amma ita tana cikin wanda suka yi tsaye wa sufufu qadim fadat duk sahu na yaki ya watsi wal manaya kad fagarat duk mutuwa ta shiga ko ina amma nan bai sa ta gudu ba ita ce bata gudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo ta a cikin hannunta akwai hanjar sai yake cewa ya ma'aikin Allah qutul haula'i yan hazimuna anka kama tuqtalu haula'i allazina yuharibuna falaysu bi sharrin minhum take cewa ya ma'aikin Allah mu kashe wannan wanda suke bada baya a gare ka kamar yadda wa'annan suke yakan mu dan saboda ba su tare da wani bisihimu sharri ba kaga wannan yake nuna mana dama sadaukantaka a cikin wajen jihadi ma tana da ita balle a wajen hakuri akan mutuwa anan inda al-Imam al-Bukhari da ya buda baban nan yake cewa inna ma ashku basiyo huzni ila Allah ina kai kukan bakin ciki na mai yawa da damuwa ta kaga sai Allah ya gabatar da albasu kahin al-huzn saboda albasu yahi tsanani sama da al-huzn ibn al-munayyir Allah mashi rahama yake cewa munasabatu hadhihi al-aya li tarjuma anna qawli aquba lamma tadammana annahu la yashku bi tasrihin wala ta'rib illa Allah wafaqa maqsudu tarjuma anan gurin abin da yasa ya kawo wannan ayat Bukhari yace yayin da annabin Allah ya aqub bai kai kukan shi wajen wani ba amma ta huskar ya bayyana kyarara amma ta huskar jiruwaye da kamar wanka sai wajen Allah to sai ya zama na hadisin wannan ayat ta dace a kawo ta wajen tarjuma wa kana khitabu bizalika li yunabbiha abin da yasa ya hadu wannan dan saboda ya fadakar da cewa ya asfa ala yusufa ba yana kai kukan Allah bane shi yasa ya gabatar fitar da wannan abu na gaba cikin kissa ummu salaim akwai fa'idodi da dama wanda su mun hade su al-imam ibnul wannan ya hade su ibnul mulakin ya ambaci da dama daga cikin su daga ciki yace wa fihi ijabatu da'watin nabi a ciki akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi addu'a karbuwa take kaga yadda yamma wannan cewa Allah ya sanya albarka cikin daren ku gashi bayan diyan da suka biyo bayan su ma yadda suka yi albarka wa anna man taraka shay'an cewa duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai musanya mushi abin da yayi wannan kuma ummu salam yace cikin kitabul jihad cikin magazi faralata da kokarinta da juriyarta za su zo inji ibnu hajar sama da abin da yazo ana sai babina 42 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sabr inda sidmatul ula baban da yake bayanin hakuri hakikanin hakuri shine lokacin da tunkuda ta farko ta musiba ta zo wa qala umar yake cewa radiyallahu anhu ni'mal idlan ma dallada labtu guda biyu wa ni'mal ilawa da kuma ma dallada dan tsakiyar labtu kamar lokacin da aka dora ma raƙumi ko jaki kaya nan ga labtu kuma a dauko wani abu a dora a tsakiya shi ake cewa al ilawa wannan labtun guda biyu da al-ilawa ce allazina idza asabatu musibatun sune idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama. Kaga yace wannan sune wanda salati na Allah ya tabbata gare su daga ubangiji da kuma rahama, sune labtun guda biyu da salatin Allah da rahama shi. Kuma yace wa ulaika humul muhtadun, kuma sune wannan shiriyayyu. Kaga kuma ga shiriya wa qauluhu, da fadar Allah da yake cewa madaukin sarki wasta inu bi sabri wassala, ku nemi taimako cikin dukkan lamuranku da hakuri da sallah. Wa inna hala kabiratun, lalle ita sallah mai girman sha'ani ce, mai girma ce, mai wahala ce. Illa alal khashi'in, sai buga masu tsoron Allah sune bata ba su wahala. Hadisi na 1302 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Gundur haddathana Shu'ba an sabita yake cewa sami'tu Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam, naji Anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sabr inda sadmatil ula, hakuri na hakika shine lokacin da musiba ta tunkuɗe ka da farko, shine as-sabr inda sadmatil ula. Hadisin ya gabata cikin kitabul janaiz hadisi na 1283 shine muka karanta nan, ya kawo shine ikhtisaran dan ya gabata. Yace wal ilan kama qala al muhallab, yace labtun guda bi kamar yadda muhallab ya faɗa sune as-salawatu war rahama, da salatin Allah da rahama shi. Al'alawa kuma shine ulaika humul muhtadun, da inna bayan mutun yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wal ilawa allati yusabu alaiha, lada ake bada akanta. Ibn Tin yake cewa daga Abil Hasan al-Aidul al-Wahid, in an ce al-Aidul shine guda daya, gudan na farkon shine mai rishi mai musibar da ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nabiyin kuma salatin Allah da zai tabbata gare shi. La, na uku labtun kuma shine ulaika humul muhtadun, yabo ne daga Allah madaukin sarki. Yace mafi girman abin da yazo cikin ta'aziyya, Dawud yake cewa inna mahu misalun daraba lil jaza, wannan misali ne kawai aka bada na sakamako idan bawa yayi hakuri. Mafi kyan abin da ake samu yazo a cikin ta'aziyya shine hadisin Ummu Salma wanda ya tabbata, yace man asabatu musiba, duk wanda musiba ta same shi, fa qala kama amarahu Allah, ya fadi kamar yadda Allah ya umarce shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi kuma yace Allahumma ajirni, Allah ka bani lada fi musibati, cikin wannan musiba ta, wa aqibni khairan minha, ka zo mini bayan ta da abin da yake ta alkhairi. Yace illa fa'ala Allah bi zalika, sai Allah ya aikata mishi hakan. Ummu Salma take cewa na fadi haka wajen mutuwa Abi Salma, to a zuciyata nake cewa wa ina zan samu wanda yake Abu Salma mutunan kirki mai yawan ibada, sai Allah ya musanya mini, ya zo mini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya arme ni. Kaga ya zo mata da wanda yahi wannan, wanda babu shakku. Yace wa inna ma kana sabr inda sadmatul ula, abin da yasa hakuri ya zama na hakuri na hakika shine lokacin da musiba ta tunkuɗe ka tunkuɗa ta farko, saboda lokacin ta hi tsananin zahi, kuma ta hi tsananin ƙunar zuciya. Abinda ake ni hakuri abin yabo, dan saboda me shi za a bashi lada lokacin da musibar ta zo mishi fujiatan, a ce kaza ya same ka, ko ma'aiyyaka ta mutu, ko ma'aiyi, ko danka, ko kaza, amma ya hakuri da juriyar da ba zai bayyana ba kashin hakuri. Li'annahu yace amma ba hakuri ba wanda zai kasance wanda yau da gobe ce dabi'a take kawo shi, yau da gobe, yau da gobe, har ya mance yayi hakurin rishin ma'aihin nashi ko ma'aiyyak, ba wannan hakurin na yau da gobe wanda kowa ma yana da shi. Wasu daga cikin masu hikima suka ce la ujarul insanu ala musiba fi nafsin aw malin li ajli zatiha, ita musiba dan ta same ka ba dan karan kanta ba ake baka lada, ko rishin lahiya ce, ko mutuwa ce, ko dukiya ce. Yace saboda wannan dabi'a ce baka da iko a cikin kanta, Allah ne mai yi, ba kai kai ba, wane ya mutu ma'aihinka ko ma'aihiyarka ya mutu, kai menene aikin ka a ciki, ba mutuwa tashi bace za a baka lada. Hakurin ne yace wa qari sabul kafir bi misli fa yasbir, kafuri ma ana iya mishi haka, yadda ma'aihiyarka zata mutu ko ma'aihinka kafuri ma haka, nashi suna mutuwa, amma ba daga musharradin sun mutun ba za a bada lada. Yace wa inna ma yujru ala qadrin, yace wace sabi, ana ba mutun lada ne daidai gurgurdan hakurin shi da kuma niyyar da yayi a wajen hakurin. Idan ka ce hakika an sani cewa an hana bawa gami da muguwar magana da yin hushi da duk wani abin da zai husata Allah a lokacin da musiba ta samu, to fa ma waje khususun nuzulun na'iba bi sabri fi hali hudusiha, to menene yasa aka keɓanci musiba da cewa ita mutun yayi hakuri a lokacin da ta zo? Sai yace abin da yasa aka keɓance ta, saboda rai zuciyar kowa a lokacin da ta faru wannan musiba, ko mutuwa, ko asarar dukiya, to sai zuciyar shi ta girgiza sosai, ba a cikin wani abin wanda ba ita ba. To wannan dalilin ne yasa aka keɓance ta da cewa idan bawa ya kasance yayi hakuri zai samu lada akan wannan hakurin na musiba lokacin da ta same shi. Yace laysa fi ghayri ha mislu wa bi tilka yadhafu ala dabdin nafsi, idan mutun an samu wannan ne zai samu lada, alimka mishi lada lokacin da ya kame kanshi lokacin da musiba ta samu, sai ya zamana duk wannan lokacin yau da gobe musibar tana kaucewa tana kaucewa. Wannan kuma ma'ana dai abinda zai kasance hakurin ko yayi shi ko bai yi shi ba, dole daga baya dai hakurin zai koma yayi. Kenan gwada tunda farkon yayi hakurin kuma yayi shi dan saboda neman ladan Allah akan wannan abun da ya same shi. Hadisi na 40, babu na 43. Al-Imam al-Bukhari kace babu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baban dake bayanin hadar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Al-Imam al-Bukhari ya kawo mana babu na harko cewa wanda ya zamana gurin musiba lokacin mutuwa har ana ganin damuwa da bakin ciki a tattare da shi. Bayan ya kawo wannan kuma sai ka mana baban dake nuna kuma halaccin mutun ya bayyana damuwar tashi da bayyana rishin jin dadin shi a lokacin mutuwa. Sai kuma ya kawo babu mai bi mishi cewa Annabi ma alayhi salatu wasalam yayi haka. Fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna bika lamahzununa, mu dangance da kai Ibrahim mu masu damuwa ne ta bakin ciki. Wa qala ibnu umar yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tadma'ul ayn, ido yana yin hawaye wai hazanul qalb, zuciya tana samun damuwa. Hadisi na 1303. Al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana al-Hasan ibn Abdul Aziz, haddathana Yahya ibn Hassan, haddathana Quraysh, shine huwa ibn Hayyan ne daga Sabit daga Anas ibn Malik yace da khanna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qayn, mun shigo wajen Abi Saif al-Qayn, wannan ne al-Haddad, ma'ana me wannan wanga ne mai ziga zigi. Wa kana zi'ran li Ibrahim, ya kasance shine mai shayarwa na Ibrahim, shi yake shayar da shi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan shi Ibrahim, fa qabbalahu, ya sumbance shi, wa shammahu, ya shinshina shi. Summa dakhalna alaihi ba'da zalika, sannan muka shigo a gare shi bayan haka. Wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan nan na Annabi Ibrahim yana wahala da ran shi. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai idanuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara tazrifani, suna zubar da hawaye. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, sai Abdurrahman ibn Auf yace wa anta ya Rasulullah, har kai ma ya ma'aikin Allah kana hawaye? Faqala yace ya ibn Auf, ya kai ibn Auf, innaha rahama, ai wannan rahama ce, zubar hawaye a gun musiba rahama ce, ba kuka bane wanda Allah ya haramta. Summa atba'aha bi ukhra, sannan ya biyo ta da wata magana da faqala sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi yake cewa innal ayna tadma'u, lalle ido yana hawaye, wal qalbu yahzanu, zuciya tana damuwa, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, ba abinda zan mu hada sai abinda zai yarda da ubangijin mu. Wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun, lalle mu da rabuwa da kai ya kai Ibrahim masu bakin ciki ne da damuwa. Rawahu Musa an Sulaiman ibn al-Mughira an Sabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya rawaito shi. Anan gurin fa'idodin da ke kalkashin wannan hadisin, wannan hadisin dai al-Imam ya kawo shi hadisin da dan Annabi alayhi salatu wasalam Ibrahim, wanda ya rasu shine rasuwar shi ya kawo, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ga abin da shi ma an ga damuwa tare da shi, kuma har ma ga abin da ya faɗa cewa da bakin shi ya ce muna cikin damuwa. Nan waladu Ibrahim, wulida Ibrahim, shi Ibrahim kinnan dan Annabi sallallahu alaihi wasallam, an aihe shi a cikin watan Zulhijja shekara ta 8. Walamma wulida, yayin da aka aihe shi, tanafaza fihi nisaul ansar, matan Madina gaba ɗayan su suka yi ta gasa, ayyatuhunna turdu'uhu, cikin su wace ce za ta shayar da shi dan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Fa dafa'ahu Rasulullah sa ila Ummu Burda bintul Munzir, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shi zuwa ga Ummul Burda, diyan Munzir ce. Wa zawjuha, mijinta shine Bara ibn Aus. Wa kunyatuha al-kunyat, ita ce Ummu Saif imra'atu Qayn, yuqalu lahu Abu Saif, shi ake cewa Abu Saif. Ismuha, sunanta ita ce Khala bintul Munzir. Wa mata yawm Thulatha, dan na Annabi Ibrahim ya rasu ranar Talata, li ashr layalin khalauna, 10 da watan Rabiul Awwal, shekara ta 10. Ibn Sa'ad ya ambace shi cikin At-Tabaqatul Kubra rahimahullahu ta'ala. Daga Ibn Jarir yake cewa mata qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 ashhur, shi Ibrahim ya rasu kahin rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata 3, yawm kusufi shams, ranar da aka yi kusufi shams, wala hu 16 shaharan, yana da wata 16 ya rasu, ko kuma wata 17 ko 18 daidai sabanin malama. Ibn Hazm yake cewa sanatani gair shaharaini, shekara shi biyu banda wata ba wata biyu. Yace abinda aka kawo mafi bakunta cikin sha'anin shi, abinda daga Abi Daud yazo yace mata wala husa bauna, yawman ya mutu yana dan shi kwana 70, wanda wannan bakon abu ne malamai ba su amshe shi ba. yace wa awwalu man dufina bil baqi, farkon wanda aka binne a makabartar Madina Baqi'ul Garqad shine Usman ibn Maz'un, summa huwa, sannan sai wannan dan na Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, rashu ala qabrihi ma an anyayya ruwa a bisa kabarin shi shin Ibrahim. Kenan ka gan akwai wata sunnawa da zata kasance in an binne mamaci kabarin da ake dauko ruwa a yayyafa, gashi Annabi alaihi salatu wasallam a rasuwar dan shi Ibrahim an yi haka. Wa qala az-zuhuri, zuhuri yake cewa law annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law asha ibrahim law da atul jizya ala kulli qibtiyun. Na hudu, fihi jawazu taqbilu man qabar qarabal maut, a ciki ya halitta shi a sunbanci wanda ya kusa mutuwa da kuma a shinshine shi, wannan kamar ban kwana ne da kuma samun waraka da rabuwa da shi da za a yi, shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Na gaba, qad salafa fi ma salafa min al-abwabi, ya gabata cikin abin da ya gabata cikin babukan da suka wuce, yace bayanin kuka da damuwa wanda aka halitta, wanda aka halitta da wanda aka haramta. Wa hadzal hadisi abyanu shay, yace wannan hadisin yahi bayyana komai cikin bashanin kuka, yana bayyana mana cewa ma ashkala min al-muradi bil ahadis al-mukhalafa lahu, ya bayyana mana abubuwan da suka rikice na cikin wasu hadisan da sun saba mushi, wanda hadisai wasu sun zo sun hani game da kuka, sun hadu ma cewa mai kuka ga azabar da za a mushi. To an bayyana irin nau'in kukan da ake nin shine mai na karaji da anniyaha, amma wanda kuma ya halitta babu lahi shine wanda na hawaye ne, ba komai mutun ya hada ba na husatar da Allah. A cikin shi akwai husko abubuwa guda uku da aka halitta: hazanul qalb, zuciya ta ji kuna, ta ji damuwa in an maka mutuwa, wannan ba za a ce lahi bane, ba aiki bane na dan adam. Wal buka, da kuma kuka na hawaye. Wal qawlu allazi la ta'dira fihi, da kuma hadar magana wadda babu abin ki a cikin ta. Kaga annabi ce lalle mu dangance da rabuwar ka muna cikin bakin ciki, kaga amma sai ce duk da wannan ban mu hada sai abinda Allah zai yarda, amma ba mutun ya hadu ba wasu maganganu wanda basu dace ba. Kuka ko wanda aka hana na karaji da uhu, wannan shine wanda bai halitta ba. A cikin nan gurin, cikin hadisin mun ga inda yace haddasan al-Hasan ibn Abdul Aziz, al-Hasan ibn Abdul Aziz, a cikin hadisin mun ga wannan mai wannan suna shine malamin al-Imam al-Bukhari, ko haddasana al-Hasan ibn Abdul Aziz, haka Bukhari yace. To shine malamin shi, shine al-Jarwi bi fatihi al-jim wa ra'i mansubin ne zuwa ga Jarwa, ana ce mishi al-Jarwi, garin sa ne Jarwa da jimu, wace qaryatun min quratin nis, qarya wani kauye ne daga cikin kauyukan garin Tunis. Baban shi ya kasance shine shugaban wancan gurin, yace fatazahad al-Hasan, amma wannan malamin na Bukhari al-Hasan ibn Abdul Aziz baban shi shine sarkin garin, yayi gudun duniya wala mai akul min tarkata abihi shay'an, ko gadan baban shi bai ci ba saboda baban shi ya kasance sarki ne. Wa kana yuqalu, ana cewa baban shi innahu nazir qaruna fil mal, yana kama da qaruna a dukiya cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga malaman hadisi babban malami ne na al-Imam al-Bukhari, amma saboda baban shi ya kasance sarki ne, dukiyar shi ko kargo bai ci ba a cikin gadan shi, kuma uban da ake cewa yana sunyi kunnan doki da qaruna a dukiya, amma ko dala shi bai ci ba a cikin gado. Hasanul mazkur kin, yana daga cikin tabuka ta Bukhari, ya rasu rahimahullahu ta'ala bayan Bukhari da shekara guda. Walaysa lahu indi suwa hazal hadis, yace banda wannan hadisin al-Hasan ibn Abdul Aziz babu wani hadisin cikin sahihil Bukhari banda wannan, sai hadisai guda biyu a cikin kitabut tafsir. Kenan a Bukhari gaba daya hadisan wannan malamin nashi al-Hasan ibn Abdul Aziz guda uku ne, inji al-Hafiz Ibn Hajar. Sai babi na 44, al-Imam al-Bukhari yake cewa babul buka'i inda al-maridi, baban da ke bayanin kuka a wajen marar lahiya. Hadisi na 1304, al-Imam yake cewa haddasana Asbagu an ibn Wahab, shine Asbagu da dalibin Malik rahimahullahu ta'ala. Daga ibn Wahab yake cewa akhbarani amri an Sa'id ibn al-Haris al-Ansari an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, yake cewa ishtaka Sa'ad ibn Ubada shakwa lahu, Sa'ad ibn Ubada yayi wata rishin lahiyar shi. Fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana gaishe shi, ma'a Abdurrahman ibn Auf, tare da Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum. Falamma dakhala alayhi, yayin da ya shigo wajen shi, fa wajadahu fi gashiyati ali, ya same shi cikin iyalan shi duk sun kewaye shi suna tare da shi. Fa qala, yace qad qada, ya rasu ne? Qalu, suka ce la ya rasulullah, a bai rasu ba ya ma aikin Allah. fabaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hoshe da kuka falan mara alqaumu buka annabi sallallahu alaihi wasallam bakau yayin da duk mutane sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka duk sai su ma suka hoshe da kuka faqala sai ce ala tasmauna shin ba ku ji ne inna allaha la yu'azibu bi dam'il ayni allah bayya azabtarwa saboda hawaye da zai su zo daga ido wala bi huznil qalb ko dan saboda damuwa ta zuci allah bai ma bawa azaba walakin yu'azibu bi haza sai dai allah yana azaba da wannan wa ashara ila lisanihi sai annabi yayi nuni zuwa ga halshen shi mai albarka kenan da wannan ma'ana abinda ka fada na mugan maganganu mun shiga uku mun lalace mun yi kaza wannan su ne Allah zai azaba akan wannan maganganu ba hawaye bai ce au yarhamu ko kuma Allah yayi rahama in ka fadi magana mai kyau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la naquli illa ma yarda rabbuna sai ka samu lada akan wannan Allah mai ka rahama yace wa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alay lalle mamaci ana mishi azaba idan iyalan shi sun yi kuka a gare shi wannan mun ga ma'anar shi a hadisan da suka gabata wa kana umar radiyallahu anhu yadrubu fihi bil asa umar ya kasance yana bugu akan kukan mutuwa da sanda yake bugun masu kukan mutuwa wa yarmi bil hijara yana giho su da duwatsu wa yahsibi turab yana watsa musu kasa wa huwa dalun alama tarjamalahu min jawazil bukai indal marid al-imam yake cewa wannan hadisin yana mana nunin abinda Bukhari ya kulla babe akan cewa ya halit kaga ya gabatar mana da kuka a wajen mutuwa mamaci yi ma mamaci mutuwa to ba wannan ba wanda bai mutum ba wanda ke cikin cuta mai tsanani ma ya halitta yi mishi kuka yace walaysa zalika min aljafa'i wa taqri'i lahu kuma wannan ba za a sanya shi ba cikin wauta da kuma kwankwasa kunnan shi ba wannan marar lahiya abu ne wanda zawayi ba a ganin dama aka yi shi ba wa innama huwa isfaqun alai wannan abu ne wanda tausaya mishi ne ake yi wa riqatun wa huzay wa harqatun li halihi kuma wannan dan saboda tausasawa ne da kuma jin zahin halin da yake ciki hadisin ya bayyana mana cewa ba a yin azaba da wannan abubuwan yana ana yin azaba ne da munan magana da da'awa ta jahiliya kamar yadda ya gabata nan da yake cewa babul buka'in indal maridi az-zain ibn al-munayyir rahimahullahu ta'ala yake cewa zikir al-marid a ammu min an yakunu ashrafa ala al-mauti aw huwa fi badi al-maradi yace abinda bukhari ya ambata bai ce ba babul buka'i indal mushrif ala al-mauti baban kuka akan wanda cutar shi ta kai ya kusa da mutuwa sai yace ambatan shi da yayi mutlaqan yace kawo marar lahiya yana nuni inji ibn al-mayyi cewa marar lahiyar da wanda cutar ta kusa mutuwa ko kuma wanda cutar tana harko ne a mishi kuka yace sai dai albuka shi yin kukan adatan al'ada yana kasancewa ne lokacin da aka ga alamomi na ban tsoro na cewa mutunan nan da wuya yayi kamar yadda yazo cikin kisa ta Sa'ad ibn Ubada cikin wannan hadisin na baban kaga kyararar shi cuta ce wadda ta yi tsanani amma ba wai yana nihin galibi yana nihin ba zai kasance ba daga fara jin ciwon kanshi a fara mishi kuka ko daga fara ji ya kwanta masasara a fara mishi kuka wannan sai kara mishi yana cikin hankalin shi da nutsuwar shi ya san abin da ake wannan sai kara kariyan mishi da abin nan kariyan mishi da zuciya da nuna cewa da wuya in yayi abinda ake so inda hankalin shi lahiyar shi lallashin shi yana daga cikin usulubi da ake so wajen ladduba na gaida marar lahiya in an je a rika yin abubuwan da zasu lallashe shi su rika nuna mishi cewa lalle wannan cutar kamar yadda annabi ke cewa la ba'sa daurun insha Allah ba lahi insha Allah wannan cutar mai warkewa ce kaga kyakkyawan hata ne amma ba a je ba a rika tsoratar da shi a rika cewa subhanallahi wannan cutar ta ka wani ma da ya kai haka mutuwa yi bai yi ba wani ma da ya wannan irin cutar bai yi ba ka rika zano mishi wanda suka mutu a dalilin wannan cutar sai dai akasin haka ake so ta wani ai ta hita kama tsanani amma gashi ne ya tashi yana abin nan yana yawan shi lahiya lau dan saboda nutsar da shi da kwantar mishi da hankali yace a cikin hadisin fa'idodi da zan mu samu a hadisin ibnu umar zuwa gaida marar lahiya da kuma cewa wanda ke da daraja bayya hanawa ya je gaida wanda yake da daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabban sa in suna rishin lahiya zuwa gaida su yake yi wal imamu atba'uhu ma ashabi haka shugaba ya rika zuwa gaida mabiyan shi lokacin da basu da lahiya ba sabanin shugabanni na yanzu ba wanda gidan zuwa gidan talaka ganin su kaskanci wa fihi nahyu anil munkar wa bayanul wa'id alai a ciki kuma akwai bayanin hani ga mummunan abu da kuma bayanin mummunan narkon da aka yi tanadi da mummunan azabar da aka yi tanadi ga wanda bai abin nan ba bai fasa ba ina ganin zan mu takaita babu na 45 a gaba zan mu tashi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafar
yawa wannan rana ta ishaqul kutub ina cewa mun kare shi da nasaju ya safha akwai abin da ya mana saura na fa'ida cikin shi wanda ita ce ta karshe insha Allah a ciki akwai babi shi wannan malami Allah mashi rahama ya kawo babi na 14 na karshe fasalun fi hasaratihim alal kutub wa masiruha ba'd mautihim fasalin da ya kawo yake bayanin yadda malamai suke bakin ciki da damuwa akan yaya litattafansu zasu koma bayan mutuwa su kuma hannun wa zasu fada a ciki akwai alhasan ibn ali ibn muqla rahimahullahu ta'ala yake sashi labarin shi cikin alwafi bil wafayat yake cewa Allah mashi rahama ra'aytu kitaban bi aidin nisa fa qultu azizun ala man sawa yuqalbi yace yuqallibunahun nasu jahalan bihi yurad bihi albay'u ma yustara fa qultu kaza kutubna ba adana idza ma ahalu alaina sara yace ra'aytu kitaban bi aidin nisa na ga litattafai a hannun mata fa qultu sai nake cewa azizun ala man sara wannan abu mai wahala ne ga wanda yaje wanda ya mutu wanda ya riga ya mutu wani malami ne ya ga babban malami ya mutu litattawan shi sun hada gado mata sun hudo suna saida su samu na cewani sun hudo litattawan suna saida to shi ne yake cewa naga litattawai a hannun mata sun hudo suna saida yace yuqallibuhun nasu jahalan bihi mutane suna ta jujjuya su saboda jahilci duk wanda suka kai ma talle ya dudduba ya buɗa littafi ne mai tsare ce ka barna so ku yi gaba shi kuma mai shida a ce yana nan da ran shi wannan shi abu ne mai kima a waye ce yaradu bihil bai'i ma yushtara ana nihin a saida shi abinda shi kuma sayo abin shi yayi yace fa qultu kaza kutubna ba arna yace sai nace a zuciyata mu ma haka litattafamu zasu kasance a bayan mu idza ahalu alaina sara idan sun zuba mana kasa ta kabari mu ma haka litattafamu wataran su hada hannun magada su huto suna saida su litattafai masu tsada masu kima musamman su magabata da hannu ne kake rubuta abinka na gaba sai askar ibn al-qasim ibn muhammad al-mahrami rahimahullahu ta'ala kana idza hasala lahu kitabun anshada ya kasance duk lokacin da ya samu littafi sai yayi wannan waƙen yace kam min kitabin sa har ta fi talabi wa kuntu min abkhalil khalaiq bihi hatta idza mitu wanqada ajali sara li ghairi wa udda min kutubi yace nawa nawa ne littafi nay rishin barci wajen neman shi wajen in same shi in ga na mallake shi da na same shi na kasance nahi kowa rawwa wannan littafin ko a ruban ni ba wani dan saboda yadda nake ji da shi yace amma yau idan nan mutu ajali na ya kare zai koma na wani na wani ya rika lissafa shi cikin littattafan shi sai Abu al-Fadl Yusuf ibn Sulaiman al-Qurashi yake cewa ara kutuban qad qala fi jam'i hajuhudi wa zada ilaiha qabla tahsiluha wajadi tamannaytu fiha nazratun fahurimtuha wa ja'at aqibal man afwan bilakadi fa asbahat fiha naziran mutahakkiman jawadan fiha bima fiha min sariqul wudi yace ara kutuban naga wasu litattafai da zamani yayi tsawo na sha wahala kahin in tattara su in same su yace kuma na samu bakin ciki kahin a ce sun shigo hannuna na same su ina gurin a ce na bude su na karanta su na leka yace wa amma yau zai kasance bayan na mutu wani a bagas a banza zai dauke su ya leka ba tare da wahala ba yace sai su waye gari a hannun wani shi yake hukunci akan su bayan da ni nake hukunci da su yace uqallibuha ina jijjuwa su min ba'd gairi bayan na wani na zai kasance yana jijjuwa sai ce falaye ta shi riman yuqallibuha ba'di ya kai tona ina ma a cewa zai jijjuwa su a hannu a bayana mafi abin da ya kasance na kyakkyawan fata shine kasance malami ya tarbiyantar da ɗiyan shi ya ba shi karatun da littattafan shi in ya mutu ba gado za a sa ba a saida su ana sayo tona ne yayi kokarin yana da wanda zai su gaje shi ya kasance sun amfana da littattafan da ya tara